إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan masallaci na al-firdaus dake unguwar sabon gari garin da magaram jamhuriyar Niger a wannan marece na juma'a daren asabar daren subdu muna 28 ga watan safar wata na biyu a jerin kalanda ta musulunci bayan hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan 8 2025 insha Allah za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna wallafa shehin malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani Allah ji kansa da rahama kuma wannan zai kasance darasin mu na tara a cikin wannan littafi muna cikin azkarul istiqaz min an-nawm zikirorin da ake karantawa lokacin da mutum ya farka daga bacci wancan sati da ya gabata mun faro bayani akan ayat da malai kawo inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wanda ayoyi ne guda 11 na karshen sura Ali Imran wanda kamar da muka gani ruwaya Abdullahi dan Abbas ya je ya kwana a wajen khalasa ilwan mahaifiyarsa domin ya ita ce maimuna matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ga yaya manzo Allah yake gabatar da ibada da daddare yace yana nan manzo Allah bayan dare ya raba bai huce ba abin da ya rage na dare 1/3 karshen dare manzo Allah ya tashi da ya tashi ya farka sai ya kalli sama sai karanto wannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari har zuwa karshen sura to shi yasa wayannan ayoyi na karshen sura ta Ali Imran daga inna fi khalqis samawati har zuwa karshen sura daga aya ta 119 har zuwa aya ta 200 ayoyi 11 ana so yayin da mutum ya farka tsakar dare ya daga kanshi sama ya karanta su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to muna cikin bayani ne akan wannan ma'anoni na wannan ayoyi wanda har da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Aisha wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha azaba boni ya tabbata ga dukkan wanda zai karanta wannan ayoyi ba tare da ya tsaya ya yi tunani game da su wa'annan ayoyi wani sako ne suke dauke da shi ba kinan wancan sati da gabata mun tsaya akan ayar da Allah ke cewa la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad Allah ya ce kada ya rude ka kai komo da zirga-zirgar da kafirai suke yi a cikin garuruwa su tashi daga wannan gari a je wannan gari daga wannan gari a je wannan gari domin kasuwanci domin shakatawa da yawon bude ido da sauransu misali mu ma zo a zamanin mu yanzu zaka ga kafirai sun yi hanyoyi daban-daban na yin sufuri daga guri zuwa guri, akwai a ci, akwai da mota, akwai da jirgin kasa, akwai da jirgin sama, akwai da jirgin ruwa, kai hanyoyi ga su na iri-iri masu yawa. To Allah ya ce kai koman da suke yi kada ya rude ka ya kai mu aikin Allah. To mu ma haka al'umma annabi tsira da mu ce Allah sabata gare shi, domin khitabin da Allah yake ma manzo Allah khitabul linnabi khitabul li ummatihi, kamar yadda malaman usulul fiqh suka tabbatar cewa duk lokacin da Allah yake jan hankali ko yake kira zuwa ga annabi, to wannan jan hankalin da kiran ana yi ne har ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda mi Allah ya sanya mana manzo Allah ne ya zamanto mana abun koyi. To kenan mu ma kada wannan ya rude mu, kai ko mu da suke yi da watayawa da suke yi da fantamawa da suke yi da shakatawa da suke yi da morewa da suke yi da abubuwa da suke yi na gine-gine da titina da abubuwa ga sunan da muke gani. To Allah ce kada wannan abun ya rude mu, daula da jin dadi da kayan alata da Allah ya hore musu da gine-gine da abubuwa da suke yi na kere-keren motoci da jirage da gine-gine da soransu da titina manya da makamantansu. To Allah ce kada wannan abun ya rude mu. Me yasa? Allah ce mata'un qalilun, domin dan jin dadi ne kankani. Aka ce da al'arabci mata shine dan jin dadi. To shi ma dan jin dadin ya Allah ce kuma qalilun, shi ma dan jin dadin Allah ce dan kankani ne. Me yasa aka ce dan jin dadi ne kankani? Saboda gushewa zai, ba zai dawwama ba, ba zai tabbata ba. Nan da nan zai gushe. Saboda mi? Daga ka mutu to jin dadin ya kare. Kuma ita kanta duniyar ma dukanta Allah ya mata lokacin da za ta kare ga baki dayanta. Kenan kaga duk wani jin dadi da za a same shi a duniya to mai karewa ne. Kuma da malamai suka ce shi jin dadi dayan biyu ne. Ko dai kai ka mutu ka bar jin dadin. Mutane yanzu ne suka mallaki dukiya da kudi kuma sun mutu sun bar dukiyar. Ko kuma dukiyar ma ta kare kuma kai kana rayi. Dama Allah ya ma ni'ima, ko ya kwace ta kana rayi, ko kuma kai ya tafiyar da kai dauki rayuwarka kuma ya bar dukiyar. Yanzu dai ai kun ga karamin misali kwanan nan lokacin da Alhaji Aminu Ala sanan ta tayar su, kaji irin yadda aka zana kadarorin shi, marara kudi ma ya mutu ya bar sama da trillion 60 na naira, banda gidaje, banda motoci, banda mangazozi, banda abubuwa, kuma duka ya mutu ya bari. Kaga haka duniya take, su wannan sun tara kuma an ta yi ambali. To Allah ya ce ita duniyar dukanta dan jin dadi ne kankani. Summa ma'awahum jahannam. Allah ce to kaga wannan kafiran da aka ce kada morewa da jin dadi da kai ko mu da suke yi a garuruwa kada ya rude ka, saboda wannan abin da Allah ya ba su a nan duniya dan jin dadi ne dan kankani, iyakacin shi duniya. Sannan ya Allah ce summa ma'awahum jahannam, sannan kuma makomarsu za ta kasance jahannam, ita ce wutar jahannam. Allah ce wa bi'sal mihad, kuma tir da shimfiɗa idan ta zamanto inda za a sanya ka shine wutar jahannam. Al-mihad shine shimfiɗa, al-firash, kamar da Allah ke wada cikin suratul nabai alam naj'alil arda mihada, shin ba mu sanya ƙasa ba ta zamanto mihad, ma'ana shimfiɗa. Allah shin huda mana ita muna tahiya babu gargada. To Allah ce tir da makoma idan ta kasance shine mai wutar jahannama. Kenan wannan yake nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ya tabbata hadisin Abi Huraira yana cikin sahihu Muslim, manzo Allah ce ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Duniya sijinul mu'min, in aka ce sijin da larabci shine gidan kasu, le prison, gidan kasu. To manzo Allah ya ce duniya gidan kasan mu'mini ce, wa jannatul kafir kuma aljanna kafiri ce. To wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadi, sai aka samu a lokacin wani babban malami da ake ce mai Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali, mai littafin Fathul Bari da Bulughul Maram da sauran littattafai, wanda yana daga cikin manyan malamai na hadisi, wanda indai kana batu ko magana akan ilimin hadisi sai ka ga Ibn Hajar dole ne, baya da zaka kai karatu ilimin hadisi ba ka Ibn Hajar ba. Kuma Ibn Hajar din nan shine wanda babban malamin hadisi na wannan zamani, Muhammad Nasiruddin Albani, wanda zaka ji ana cewa Sahawul Albani ko da Afawul Albani, yake cewa tun daga kan Ibn Hajar mata sun gaza wajen haihuwa bajimin malami a ilimin hadisi, saboda mi Allah ya mashi tsagwaran baiwa ta har da shi Ibn Hajar al-Asqalani. Yace tun daga kan shi a cikin malamai da suka bayyana har yanzu ba samu wanda Allah ya bashi kaifin basira da kwakwalwa na har da ba. mun shi wani Ibn Hajar din waya mutu ne a shekara ta 852 bayan hijiran manzon Allah tsira da mutu Allah tabbata gare shi kenan kusan sama da shekara 600 kadiba ga Fathul Bari wa da kai aka yi shi mujalladi 13 kuma yana iya zuwa masala ɗaya ce ma akwai maganganun malamai 40 kuma duka ya kawo su kuma da hujojin su kuma duka da kai aka yi to kago wannan Allah ya musu baiwa ta harra Ibn Hajar ana ce mai alqadi ma'ana alkali ne a garin su saboda yaya yi ne a garin Asqalan a ƙasar Masar Egypt alkali ne babban alkali ne to me zai faru tunda alkali ne a lokacin su mutum zaka ga ya huto akan keke irin wannan keke da ake yi na doki ayi doki kuma a mai abinda mutum zai hawo a bayan shi ya hau ya yi shiga ta gaban kai da kasaita ya huto yana tahiya sai ko wani bai yahudi shi kuma a cikin wahala a tagayyare cikin wuya shi ya ga wannan ban Allah shine wanda annabi sai ce a duniya sajinin mu'min duniya gidan kasan mu'mini ne gan shi a cikin ni'ima da rayuwa ta ni'ima da jin dadi shi kuma an ce wajannatul kafir aljanna kafiri ce kuma ya ga shi gashi kafiri ne amma yana shan wahala wataran Ibn Hajar ya zo wuce haitsi da shi yace ni wa ina ba magana wa yace magana mai gare ka yace akwai wani hadisi da manzon ku ya hadi cewa duniya gidan kasan mumuni ce kuma aljanna kafiri ce to yace amma kuma an samu akasi kai yanzu ga ka kai mumuni ne kana cikin jin dadi da walwala da morewa ni kuma gani kafiri ne kuma ina cikin wahala to ya aka haka kenan an samu akasi an samu kwantarar Ibn Hajar yace haka ne manzo Allah ya gaskiya yadda yace duniya gidan kasan mumuni ce aljanna kafiri ne haka ne to amma me manzo Allah yake ni yace abinda manzo Allah yake ni duk ni'imar da mumuni zai samu a nan duniya da jin dadi da morewa da arziki da duk wani abu da morewa da jin dadi da ni'ima da Allah zai baka a nan duniya to in aka kwatanta shi kuma da abinda Allah ya tanada mu a lahira to yaga kai a nan duniya aka so kake kuma haka ne saboda aishin dadin duniya bai kai ba komi in aka kwatanta shi da mi na lahira abinda Allah ya tanada mu bayin sa aljanna to manzon Allah abinda yake ne duk ni'imar da zaka samu a nan duniya to in kaje ka shiga aljanna sai kaga ashe kai a duniya ma ashe a gidanka so kake saboda mi bai kai ba daidai da miskala zarratin nami na lahira yace to kaje abinda manzon Allah yake ne ma'ana mu duk irin jin dadin da zamu samu a duniya aka kwatanta da abinda Allah ya tanada mu na aljanna to a nan duniya kamar aka so miki yace shi kuma da aka ce kafiri a nan duniya aljanna shi ce yace shi kuma abinda ake nufi shi kuma kafiri duk irin wuya da tsanani da yanayi da zai samu kanshi na takura da rashin lahiya da wuya da duk wani abu da zaka ce nan musiba da bala'i da zai same shi a nan duniya to aka kwatanta kuma da irin azaba da Allah ya tanada mai a ranar tashin kiyama a gidan wuta to gani zai kama ana a duniya yake ma'ana wahalar duniya ba kwatanta ta da mi da wahalar lahira wahalar lahira azaba wutar jahannama ba a kwatanta ta da duk wata wahala to shine manzo Allah ce kenan su kafirai anan duk irin wahalar da kafiri zai tsinci kansa a nan duniya to in yaji aka sanya shi gidan wuta gani zai ashe a duniya shi a ce a cikin aljanna ya rayu cikin jin dadi ma rayu saboda mi ba a kwatanta jin dadin ba a kwatanta wahalar nan duniya da wahalar lahira kamar da ba a kwatanta jin dadin duniya da jin dadin aljanna kuma wannan shege nuna mana cewa manzo Allah da yake cewa ranar tashin alkiyama idan aka dauko mumuni wanda yafi kowa shan wahala yafi kowa azabtuwa a wannan duniya da shiga matsala da bala'i da duk wani abu da zaka iya ce mai na matsala amma kuma yayi hakuri ba Allah to idan aka dauke shi aka sanya shi aljanna daidai da sakan guda sai gwan guda in aka hudo shi aka ce ya wannan wahalhalu da aka shaye ce wallahi ni Allah ai tunda ka halice ni ma ni ban taba shan wahala ba ana jin dadin aljanna na sai gwan guda zai mantar da kai duk wata wahala da ka sha a nan duniya amma wa idan ka ba Allah shi yasa ai manzo Allah ce mu'minin da yafi kowa wahala da shan wahala da tsanani a wannan duniya idan aka dauke shi aka sanya shi aljanna sai gwan guda sai a hudo shi ya ce to ya wahalhalu da matsaloli da abubuwa na bala'o'i da musibu da rashin lahiya da talauci da wa rigingimu a zano mai ya ce ya Allah to aini tun da ka halice ni ma ni ban taɓa shan wahala ba ma'ana jin daɗin aljanna na sai gwan ya mantar da kai wahala da ka sha a duniya kuma wannan kun sani albishir ne dan kaka shiga aljanna ma saboda Allah ya ce dan aljanna shi bai da wata damuwa daidai da miskala zarrati da za ka yi shekara miliyan so miliyan so miliyan a zuwa tambaye ka da Allah ka taba gani wani abu da ya bata ma rai wallahi za ka ce baka taba gani ba dai dai da sai gwanda to idan ka wani ma shiga aljanna ya tuno a nan duniya an ci kwakwa ma ya fashe da kuka ce to wahalan ma an mantar da kai ma barata dai an ka tuno ma ka shigo ta damuwa ma to za a mantar da kai to haka kuma manzo Allah ce to a samu wanda yafi kowa jin dadi a nan duniya amma kuma kafiri ne shine number 1 numero 1 wa yafi kowa jin dadi a duniya amma kuma matsala kafiri ne an aka sa shi wutar sai wani guda aka huddo shi manzo Allah ce za a zo ta mai shi ya jin dadi ya moriya ya fantamawa ya wata yawa ya shagali duka azano mai ce wallahi Allah ai tunda ka halice ni ko a wahala nake mana aka sa ka wuta sai gwani guda ya mantar da kai dijin dadin da kai a duniya baranta na ma kafir in suka shiga wuta su ringa alfarisi sai wuta ai da rage dai ai a duniya dai mun wata ya mun shakata an mantar da su wannan baranta na ma mutum in azaba tai azaba ma in ya tuno dan holewa dai a nan duniya ce to ai mu dai da rage ma duk da dai a duniya da muka rayu dai an dan wata to an mantar da kai baranta na ma ka tuno wannan ma dai dan yi sulajen ka to su kuma ayin wuta ko bala'i ne da musiba da bakin ciki kullun ake kunsa musu ba za a bar su ba daidai da wani abu ma wanda zai dan sanyaya musu zuciya ma su tuno shi ma barantana ma su yi sassaucin azaba to wannan kun ga yake nuna mana kenan mumuni addi yadda yake ya gode ma Allah yadda ka tsinci kanka addi yadda kake rayuwa to Allah ya ma arziki babba da yake a matsayin musulmi saboda kamar da Allah yake ce mana a cikin suratul hijr ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كافرai zasu buri da fatan cewa ina ma ace su ma sun zaman to musulmi me yasa zasu wannan burin lokacin da Allah zai umarni yace duk wani wanda ya kasance musulmi ne mai imani daidai da kwaye zarra a cikin zuciyarsa to kudda shi daga wuta Allah zai ce akhriju man kana fi qalbihi misqala habatin min khardal min al-iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce Allah zai ce ahudu a fitar daga cikin wuta duk wanda yake da daidai da kwaye komayya daidai da kwaye zarra na imani a cikin zuciyar shi ahuda shi daga wuta kisa wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah duk irin zunubin da zai aikata da laifin da zai ta tabarkatar da zai ba ya zama a wuta ba amma kan kafiri sune ɗan khalidi ne fiya abada to idan suka ga dukkan mu'minai da aka sanya su ta an hudda su yace ce me yasa aka hudda su a ce ai sun kasance sun imani ne da Allah da manzansa shi yasa aka hudda su ku kuma da ba ku yi ba imani da Allah da manzansa za ku dawo mu ne a cikin tara abada yace ce ruba ma ya wadda lazina Allah ya ce yace ce kai tu ina ma a ce ma mun zama musulmai to amma mun zaka samu wani musulmi anan sunan shi Muhammadu sunan baban shi Abdullahi amma kaga wani mawaki a Amerika ko a kasar France ko a Canada ko wani dan kwallo a kasar Amerika ko a kasa Ingila ko a kasa Faransa ko a kasa me yake da suna Argentina ko a kasa Spain yana British alhali shi wannan in ya mutu wuta ce zai shiga haka ga an zo ana ma ana garramawa wani euro kaza aka siye shi a club kaza wani dollar kaza aka siye shi kuma wanda zaka yana wannan garramawa shi kuma ko bibi da lokacin har ana garramawa ringa ce a ka rage dai to kaga zo nan kwallon duk irin kudin da suka tara da wani wani da jin dadin da suke yi da kwadayawa da fantama kaga wani an gudo ma gidan shi a cikin tsakiya teku a ce ma dala amurka miliyan 100 kaza aka gina kaga an gudo ma wani kaji an ce mu motar shi dala amurka miliyan 70 ko kaza kaga an gudo ma wani kaga an ce wata jardadin shi ne duk wannan ka more da Allah ba su iya duniya ne kaga an sanya su ta sun mance kuma har abada za su dawo ma ciki to amma kai Allah bai ma ba arziki ba da yake musulmi wanda zaka shiga aljanna in ka zaka gyara imanin ka kaba abinda Allah da manzansa suka ce ayi ka nisanta abinda Allah da manzansa suka hana wannan ke nuna mana manzo Allah hadisin Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi wanda yana cikin sunan Tirmidhi manzo Allah yake ce mana law kanat ad-dunya ta'jilu inda Allah janaha ba'udatin lama saqal kafiru minha sharbata ma'in ko ma saqa kafiran minha sharbata ma'in manzo Allah ya ce da a ce duniya tana da kima da daraja a wajen Allah daidai da fiffiken sauro ya ce to wallahi da kafiri daidai da makwatin ruwa guda biya sha ba makwatin ruwa guda kurba guda Allah ba zai bashi ba to shi yasa shi ma'aunin da ake gane soyayyar Allah da zabin Allah wai ba ya baka kuɗi bane ba ko duniya ko mulki ko wani makami saboda wannan duka Allah ya ba ma musulmi da kafiri ma'aunin shine mai imani da Allah da bin ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam in ka samu kanka kai imani da Allah kai da Allah shine ubangijinka abinda ya same ka na alkhairi ko na shari daga Allah ne duk wani abu naka Allah ne ka dogara da Allah kuma kai imani da annabi Muhammadu kuma kai imani shine zaka koyi kwaya domin yin bautar Allah subhanahu wataala saboda Allah ya turo shi ne domin a yi koyi da shi to wannan shine Allah yana son ka saboda ya ma dacen imani da kuma bin sunnan ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam daga kenan Allah ya ce mana la yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'awahum jahannam wa bisal mihad sai Allah ya ce lakinnal ladzina taqaw sidi wa'inda suka yi taqawa abinda yake inda at-taqwa shine fi'lul ma'murat wajtinabul manhiyat mutum ya aikata abinda Allah ya umarni da kuma nisantar abinda Allah ya hana shine taqwa mana maka ce at-taqwa shine ake cewa ka ji tsoron Allah ko kuma a cika kiyaye dokokin Allah to aka ce ka ji tsoron Allah mana ka ji tsoron azabar Allah ka ji tsoron kamu na Allah to ta yaya zaka ji tsoron azabar Allah shine ta hanyar kai abinda Allah ya ce da nisanta abinda Allah ya hana saboda dole an hada abu biyu saboda idan Allah ya ce ayi kaki to wannan Allah zai ma azaba kamar idan Allah ya ce kuma kar ayi kuma ka aikata to wannan Allah shi ma zai ma azaba kina yaje zaka tsira daga azabar Allah ga Allah ya ce ayi kai ya ce a tsiye da sallah namiji a cikin jami'i ka zo masallaci kai sallah abu iyaye a nemi ilimi ka ji tausayin na ƙasa da kai ka girma na sama da kai me wanda yake da halin hudda zakaya bada wanda ya samu halin aikin hajjeji mu zamanto masu gaskiya masu riƙon amana masu cika alƙawari to duka ka ga wannan Allah ya umarni to kai wannan kuma Allah ya hana kada a hada botar shi da wani kada a yi kisan kai kada a yi zina kada a yi luwadi kada a yi madugo kada a yi caca kada a ci kuɗi da ruwa kada a ci kuɗin rashawa cin hanci kada a yi ƙarya kada a yi annamimanci kada a yi gulma kada a yi habaici da izgilanci da sauran duk abubuwan da Allah ya haramta to kaga kina aka ce at-taqwa fi'lul ma'murat wajtinabul manhiyat mutum ya aikata abinda Allah ya umarce shi da yi yayi abinda Allah ya nishi ya hanu ya hanu to wannan shine taqwa Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn Kasir a cikin tafsirin sa tafsirul Qur'anul Azim karkashin ayat da Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun aya ta 102 a cikin surat Ali Imran kuma wadda aya ce wadda manzo Allah yana bude ta lokacin da yake khutbatul haja ma'ana lokacin da manzo Allah zai gabatar da khutba ta wa'azi ta juma'a ko kuma zai wa'azi ko kuma darma armi yana karanto su ayoyi guda uku akwai ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun akwai ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ayyuhal ladzina amanu ko kuma ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida har zuwa karshe da kuma aya ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida to ita wannan aya ta cikin surat Ali Imran ta 102 da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah haqqa tuqati hakikanin jin tsoron Allah hakikanin kiyaye dokokin Allah to shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa abinda ake ni anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu fasara wannan haqqa tuqati shine mi yace an yuta'a fala yu'sa ma'ana a kiyaye dokokin Allah shine amma Allah da'a kada a saba masa shine an yuta'a fala yu'sa amma Allah biyayya kada a saba masa wa an yuzkara fala yunsa kuma a ringa ambaton Allah kada a mance da Allah ma'ana mutun ya zaman tubai ambaton Allah karanta alqur'ani da kuma sauran azkar da manzo Allah ya koya mana misali azkarin sabah wal masa zikirin sahiya da marici azkar da ake bada salawatul mafruda zikirorin da ake bayan sallolin farillai wanda su ne kuma wannan littafin namu da muke karantawa kuma da zikirin shiga gida da huta shiga ban daki da huta sanya kaya da huddawa kina an yi zikara falayunsa a ringa ambatan sa kada a mance sa kuma yace wa an yushkara fala yukfar kuma a ringa gode ma Allah kada a butunce masa yace to wannan shine ma'ana at-taqwa wani shi kuma tabi ana ce mai Talq bin Habib shi kuma yace abinda ake ni da at-taqwa shine yace an ta'amala bi ta'ati Allah shine kai aiki da da'a ga Allah ma'ana kai da'a ga Allah ala nuri min Allah akan haske daga Allah ma'ana abu sa dalili da hujja shine na alqur'ani da ingantattun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taruju sawabal lahi kana kauna da fatan samun Allah ma'ana kai aiki na da'a ga Allah karkashin koyarwa Allah da manzansa karkashin alkitabu wa sunna karkashin fadar Allah da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda addini ba ayin shaida mi Allah ya ce annabi ya ce saboda shi kanshi Allah a Qur'ani ta ce ati'ullaha wa ati'ur rasul ati'ullaha wa ati'ur rasul ko ba Allah ko ba manzansa haka yace fa inta nazatun fi shay'in farudu ila Allah wa rasul ko da jayayya akai addini ni na ce abu kaza daidai ne kai ka ce ba daidai bane ba ni na ce kaza musulunci ne kai ka ce a ba musulunci bane ba ni na ce imani ne kai ka ce ba imani bane ba ni na ce sunna ne kai ka ce ba sunna bane ba ni na ce tauhidi ne kai ka ce ba tauhidi bane ba to me zai bambance mana sai Allah ya ce farudu ila Allah wa rasul ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon sa ma'ana ku koma zuwa ga alqur'ani da kuma ingantattun hadisan manzon Allah me yasa ka ce ingantattun hadisan manzon Allah saboda a cikin hadisi akwai wanda suka kikira hadisi suka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa an kazo ko da hadisi ne ka gani to dole he ka tabbatar da cewa wannan hadisin ya inganta saboda yanzu akwai mutane jiya suna yada hadisi na ƙarya a rezo sosiyo kafafen sadarwa kawai gaji mutun ya zo ya ce manzon Allah ya ce to kuma gabu biya kaga ashe ba manzon Allah bane ce hadisin ma babu shi kwata kwata a littafin hadisi saboda duka hadisan manzon Allah akwai kundi na hadisi wanda ake ce musu dawawin sunna ma'ana littafin da aka rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a wajen malumin hadisi babu wani hadisi zaka kana manzon Allah wanda ba san shi ba babu duka an rubuce su kuma an kiyaye su kudi ba kuga irin su Imam Ahmad shi da ya hadace hadisi miliyan 1 alfa alfa hadisi irin su Imam Bukhari ya hadace hadisi 600 to dan haka in kai an kama hadisi in Abu Bukhari da Muslim ne wannan dama ittifaqan ya inganta amma in ba Abu Bukhari da Muslim ba to ya ga bincika shin wannan hadisin ya inganta ko da asunan Abi Dawud ne ko da At-Tirmidhi ne ko da Ibn Majah ne ko da An-Nasa'i ne sai ka bincika shin malaman hadisi me suka ce ya inganta ko bai inganta ba saboda dole ne musulmi in zai aiki da hadisi to kafin kai aiki da hadisin ka tabbatar ya inganta dan kanka ji hadisi bai inganta ba kana aiki da shi ko ba magana manzo Allah bace ba to kenan mutum yayi aiki na da'a a bisa haske daga Allah ma'ana a bisa Al-Qur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fatan mi samun lada a wajen Allah kuma yace wa anta turuka ma'asiyatallahi kuma ka bar ka nisanci saban Allah ala nuri minallahi abu sa haske ga Allah ma'ana Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah ingantattun su suka tsawatar da cewa wannan abin laifi ne to kuma ka bar wannan saboda Allah ne da annabinsa suka hana takhafu iqaballahi kana jin tsoron hukumar Allah to wannan shine takwa da haka kenan a dunkule in aka ce takwa shine kiyaye dokokin Allah yin abinda Allah ya umarni da kuma barin abinda Allah ya hana to in duk wanda ya kokari a rayuwar shi yana kamanta da abinda Allah ya ce ayi yana yi kuma abinda manzon Allah ya hana yana hanuwa to zai samu falala da garabasa da tagomashi da roman da Allah ya tanada ga masu takwa na farko dai mu sani wa duk ibada da zaka yi sallah ce azumi ne karatun qur'ani ne zuwa makaranta ne zuwa sauraron wa'azi ne duk wani abu na ibada Allah ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina abun sani Allah yana amsa aiki ne daga wanda suke muttaqai masu kiyaye dokokin sa kidan kaga in baka ciki akwai matsala duk ibada da zaka yi Allah ba zai amsa ba saboda Allah ne ce innama abun sani kawai saboda wannan harfi ne na al-hasr kawai wanda Allah yake amsa musu ibada wanda Allah yake karba aiki daga gare shi yace al-muttaqina sune masu jin tsoron sa kai kokari ka gani kana cikin su kana kokarin yin abinda Allah ya ce da hannuwa da abinda Allah ya hannu ya hana kuma a gargashin haka wani sahabi ana ce mai Abdullahi dan Abbas da ya karanta wannan aya yace da yana da tabbacin cewa akwai ta sujjada guda ɗaya da Allah ya amsa yace da hankalin shi ya kwanta aka ce me yasa yace saboda ayyada cikin muttaqai saboda Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina wannan sahabi ne manzo Allah Abdullahi dan Abbas yake wadan haka to shi yasa kuma anan zamu gane cewa yin ibada daban amsa ibada daban mu yanzu kaga nan dazu muka yi sallar magriba nan kuma zuwa an juma kadan zamu yi sallar isha to duk ibadun da muke yi kaka dauka kawai dan nazo na sallar shikenan Allah ya amsa a'a yin ibada daban kuma amsa ta daban shi yasa an kai ibada kuma ka roki Allah ya karba maka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ka roki Allah ci wannan ibada da ne Allah ka amsa mu ni ta yi an samu kurakuri an samu wasu abubuwa na cikas da tazgaru a ci to amma mu dauka muke kawai muka ibada ko Allah ya amsa to yin ibada daban amsa ta daban ya za mu gane haka Allah subhanahu wataala lokacin da ya umarci annabi Ibrahim da annabi Ismail su gina Ka'aba ku dibawa wa yake gina Ka'aba annabi Ibrahim ne shine Khalilur Rahman badadin Allah a duk annabawan Allah in ka huta annabi Muhammad wanda yake hutuwa wanda yake zuwa lamba ta biyu shine annabi Ibrahim saboda manzon Allah ce Allah ya rike ni badadi kamar yadda ya rike annabi Ibrahim badadi to duk a cikin halitta Allah badadai bi gare shi da annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake ni da badadi shine wanda kake mai soyayya da kauna ta ƙarshe to Allah yana musu a cikin halittun zakaf yadda yake san annabi Muhammad da annabi Ibrahim soyayya ce wanda babu wani sama da wannan mu kuma ɗan adam da za ta mika kai kuma ne da badadin ka wanda kake mai kauna da soyayya ta ƙarshe wanda babu sama da wannan duk wanda kawai da yan ba Allah ba to kai kuskure saboda Allah shine wanda zaka ma soyayya ta ƙarshe wanda daga shi babu wani a sama shi amma an kace kana ma wani soyayya da bata kai ba ta Allah ba to wannan kafirci ne shirka ne shi yasa a cikin anwa'u shirk akwai shirkul mahabba Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka imani suna da tsananin son Allah subhanahu wataala to muni ba annabi Ibrahim abul anbiya baban annabawa shine lakabin da ake mai saboda duk wani annabi da ka gani bayan annabi Ibrahim to daga zuriyar annabi Ibrahim yazo shi yasa ake ce mai abul anbiya Allah ya umarce shi gina Ka'aba dakin Allah tare da dan shi annabi Isma'il amma duk da haka kudi ba duk matsayin annabi Ibrahim gashi annabin Allah ne Khalilur Rahman ne yana cikin ulul azmi na rusul kuma Allah ne umarce shi aiki ne suke na gina dakin Allah amma me suka ce rabbana taqabbal minna ba sai ba to tunda mu annabawa ne kuma Allah ne ce mu gina Ka'aba shikenan amma ta suke rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana wannan aiki da muka yi innaka anta samiul alim domin kai mai ji ne ko masani to daga kenan in annabi Ibrahim zai haka ai mu muka fi dacewa ko to da haka amfanin takawa Allah zai zaka shiga cikin wanda Allah yake amsa masa addu'a kuma a cikin suratul talaq ajiri Allah ya kawo cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja aya ta biyu duk wanda yake yi dokokin Allah Allah zai sanya mai mafita a cikin al'amuransa babu wani abu da zai taso ma wanda baka samu mafita ba da solution akan shi ba ma'ana indai kake yi dokokin Allah kana yin abin da Allah yake so da nisanta abin da Allah ya hana to Allah ya ce tabbas garanti ne Allah ya dauka cewa zai fidda ka a duk wani hali da zaka shiga na tsanani ko kunci to sai Allah ya kama mafita a cikin wani abu Allah ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah zai sanya mai mafita a cikin al'amuranka a aya ta hudu yace kuma man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Allah yace duk wanda yake yi dokokin Allah kuma to Allah zai sanya mai zai saukaka mai al'amuransa ma'ana dukkan al'amuranka zaka zamanto cikin komin ka zai zo cikin sauki babu tsanani babu ya Allah yace zai saukaka mai al'amuranka aya ta biyar yace kuma man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'ati wa yu'zimu lahu ajra duk wanda yake yi dokokin Allah Allah zai kankare masa zunubansa wa yu'zimu lahu ajra kuma ya girmama ladansa ma'ana Allah zai sanya ka gida aljanna kuma duk wanda yake so Allah ya bashi rariya wanda zai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya to ji tsoron Allah saboda Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana idan kuka kiyaye dokokin Allah to Allah zai sanya muku furqana al-furqana shine malamai suka ce shine mi abinda yake bambance tsakanin gaskiya da ƙarya abinda zai bambance maka gane wannan abin gaskiya ne wannan ƙarya ne wannan abin musulunci ne wannan kafirci ne wannan abin imani ne wannan abin munafunci ne wannan abin tauhidi ne wannan abin shirka ne wannan abin sunna ne wannan abin bid'a ne wannan abin shari'a ne wannan abin bata ne wannan abin haske ne wannan abin duhu ne wannan abin ilimi ne wannan abin jahilci ne don kana neman wannan to kake yi doka Allah sai Allah ya ringa haskaka ma komin ka zaka ringa yin shi ne ala nurin abisa haske ba abisa bata ba haka kuma daga cikin amfanin takawa manzo Allah ya ce afwan Allah subhanahu wataala yake cewa wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah Allah ya ce duk wanda suke jin tsoron idan sun mutu sun bar zuri'a su a baya za su tagayyara su to zarta su wulaganta Allah ya ce to kasu ji tsoro abinda za su yi kawai falyattaqullah su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah kakka ringa fargaba da zilli da tashin hankalin cewa kana da yara kanana kana rashin lafiya yanzu wannan yaran idan na mutu wa zai kula da su Allah ya ce ka kwantar da hankalinka mi zaka yi ko ka kiyaye doka Allah Allah ya ce falyattaqullah da ka kiyaye doka Allah to Allah shi kuma ya da alƙawarin zai kiyaye ma zai kula ma da bayanka shi yasa ai mun gani a kisa wannan bawan Allah a cikin suratul kafi wanda babansu ya musu haka a ƙasa ya binne musu dukiya kuma ya zo gina katanga a kai lokacin da katanga ta kusa haduwa da Khidir da annabi Musa ya zo ce ka zo mu tada wannan katanga ka tawadi mai Allah ya ce yace ai wa kana abuhu ma salih yace baban su nagari ne shi yasa Allah bai so ba a tozata saboda mi wannan katangar da ta fadi mutanen gari za su zo su ce to mu zo mu tada musu katangar in aka zo wajen tada ta ana iya ganin kudin daga an gani kaga shige na dauke shi zai to amma sai Allah ya turo Khidir ya zo ce wannan katangar tunda ta karkace a zo a tsira ta saboda mi Allah ya ce kawai saboda nagartar babansu mutumin kirki ne shi yasa Allah ya turo aka tsira wannan a kiyaye musu wannan dukiyar tasu qululuwa Allah subhanahu wataala ya ce tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya yace wannan aljanna ce da muke gadar da ita daga cikin bayan mu wanda ya kasance mai jin tsoron mu mai kiyaye dokokin mu kana aljanna ma kana so ka same ta to kai ka kiyaye doka Allah to shi yasa Allah subhanahu wataala ne yake cewa lakinnal lazina taqaw sai dai waɗanda suka yi taqawa suka ji tsoron ubangijin su ma'ana suka kiyaye dokokin ubangijin su ta hanyar yin abin da ubangijin sai ubace su su aikata da kuma abin da ya nesa su hannu Allah ya ce lahum jannatun na a gare su aljannatai ma'ana aljanna ba ɗaya ba biyu ba shi yasa Allah ya ce jannatun aljanna Allah zai ba su ba ɗaya ba biyu ba tajri min tahtil anhar wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin wa'innan aljanna kuma khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin wannan aljanna kaga ƙarin farin ciki saboda matsala yanzu kana cikin jin daɗi sai ka shiga damuwa cewa ka aje ya ƙare to su ana cikin ni'ima da jin daɗi kuma Allah ya ce a ciki za su dawwama Allah ya ce nuzulan min indillah nuzulan Allah ya ce wannan gara ce ko ka ce liyafa ce daga wajen Allah yadda zaka ga umma aka yi bako ake mai liyafa a mai gara a mai tarba ta mutunta a hada mai abubuwan jin daɗi da abubuwan cece da wane ne to Allah ya ce wannan sakamakon da ya musu wata gara ce da liyafa daga wajen Allah subhanahu wataala kuma ma indallahi khairul lil abrar kuma Allah ya ce abin da yake wajen shi na tarin ni'ima da ya tana dama bayan shi aljanna khairun shi yafi alkhairi lil abrari ga bayan sa ma shi masa da'a ma'ana abinda Allah ya tana da musu shi yafi alkhairi akan dukkan wani kayan alatu da kayan jin daɗi na nan duniya saboda me yasa nan duniya kariya ke shi kuma na lahira bai kariya to kai kuma a hankalce logikaman mu a hankalce a ce wannan jin daɗin dindindin ne har abada shi kuma wannan karewa ke dan Allah wanda zaka zaba wanda bai kariya to Allah ya ce jin daɗin lahira bai kariya da haka kenan wanda ya samu jin daɗin lahira hakika shi ya samu jin daɗi amma wanda ya samu jin daɗin duniya to wannan ba jin daɗi ya samu saboda bi karewa yake sai Allah subhanahu wataala kuma yace wa inna min ahlil kitabi lalle daga cikin ma'abuta littafi aka ce ahlul kitab ma'abuta littafi sune al-yahud wa an-nasara sune wanda Allah ya ba su littafi su yahuda an ba su at-taura wanda Allah ya turo musu annabi Musa su kuma kristoci ko kuma an-nasara ɗan mushan su kuma Allah ya turo musu annabi Isa an ba su mi injila to Allah ya ce lalle daga cikin ma'abuta littafi ma'ana yahudi da nasara laman yu'minu billahi tabbas akwai wanda suke imani da Allah imani na gaske na yaqini sun yi imani da Allah da duk abin da Allah ya saukar da duk abin da ake nema mutum ya imani da shi sun yi imani wama unzila ilaykum kuma sun imani da abin da aka saukar muku na alqur'ani da sunnan ma'aji sallallahu alaihi wasallam saboda Allah abin da ya saukar manzo Allah alqur'ani da sunna ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'a haka manzo Allah ce yace ku saurara an bani alqur'ani da kuma kwatan kwatin sa shine sunna shi yasa zaka Allah yake cewa wa yu'allimul kitaba wal hikmata yazo da mun ya karantar da mutane alkitabu shine alqur'ani wal hikmata kuma da bi da sunna ma'ana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'innan daga cikin ahlul kitabin nan suna imani da mi suna imani da littafin da Allah ya sako wa manzo Allah shine alqur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa ma unzila ilaihim kuma ga suna imani da abin da aka saukar musu shine littafin at-taura da injila qabla at-tahrif kafin a jirkita wannan at-taura din da injila din ma'ana sun imani da abin da Allah ya saukar ga annabi Musa na at-taura da kuma injila ga annabi Isa Allah ya ce kuma khashi'ina lillahi kuma suna masu kankan da kai ga Allah masu kaskantar da kansu ga Allah basa nuna dagawa da jiji da kai da girman kai ga Allah subhanahu wataala saboda yana daga cikin nuna dagawa da jiji da kai da Allah Allah ya ce kai ka ringa ganin kafi karfin kai to wannan girman kai ne yanzu misali ko sallan aka zo za a yi da aka ce mutun ya takarkare in zaka yi sujada goshinka da hancinka su taba kasa wani ya ringa ganin kaba ya za a yi ma kuma goshina da hancina taba kasa da hannuna da wane ne kaga wani yana dan kan kamewa saboda mi shi gane yake kawai wannan kamar shi ba wani wannan bane ba gane yake shi yafi karfin a ce zai zo yayi wannan abu ko kuma Allah ya ce ga doka da ya zartar sai wani ya ringa ganin kai shi wannan doka wa shi gaskiya bata mishi ba to kaga wannan ya girman kai da dokar Allah to su basu kasance ba sun kasance suna kaskantar da kai ga Allah ma'ana duk abin da Allah ya ce ai suna yi ba tare da suna giji da kai ba ko girman kai ko suna ganin su sun fi karfin yin wannan abu Allah ya ce la yashtaruna bi ayatin lahi samanan qalila kuma Allah ya ce ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan farashin abun duniya wanda bai takara karya ba ma'ana abin da ake ni a nan shine ma'ana ba sa boye ilimi da ya tabbata a littafin suna taura da injila saboda mi kudayen abun duniya saboda mi za su ga wannan abu in suka bayyana shi ga mutane mutane za su yi burusu ba za su yi imani ba to sai su kiwadi musu abin da yake na gaskiya saboda mi su sami yarda mutane ko kuma wata dukiya da makamantansu to Allah ya ce ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan farashi wanda bai takara kariya ba ma'ana abun duniya da za su samu ba sa gabatar da duniya akan lahirarsu saboda yanzu za mu samu zaka ga wani malami yana iya hutuwa ya wada abin da babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi domin mi kawai neman yarda wasu kawai da ya faranta ma wasu rai masu mulki ne ko wani abu kawai dan ya samu wani mukami ko wani kudi amma shi ya sa wani abu babu to kaga kenan wanda ya musanya ayoyin Allah da mi da wani abun duniya to su ba sa haka kawai abin da Allah ya ce shi za a wadi ko ya muku dadi ko kai muku dadi ko ku ji dadi ko kuka ku ji dadi abin da dai Allah ya ce shi za a wadi to shine la yashtaruna bi ayatil lahi samanan qalila Allah ya ce irin wa'annan ahlul kitabin wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da abin da aka sauko wa manzon Allah na alqur'ani da sunna kuma suka yi imani da abin da aka sauko musu su ma na littattafan su a taura da injila suka zamanto masu kankan da kai ga Allah subhanahu wataala ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan farashi na abun duniya saboda ai su ma malaman yahudi da nasara me yasa suka jirkita littafin da Allah ya ce yuharrifunal kalima amma wadi saboda me neman abun duniya ne sai suka riga rikita magana Allah sai suka ringa sanya maganganun su abinda suka san wannan doka ce ta Allah amma kuma ta mutane dadi bai suka huddata su kuma abinda suka san mutane suke so sai suka sayo su a ciki kuma suka nuna kamar Allah ne saukar da wannan abu to kaga wannan sun jirkita ayoyin Allah to Allah ce su wa'annan ahlul kitabin ba sa jirkita ayoyin Allah su musanya su da wasu abubuwa na san rai da san zuciya domin samun mi wani abun duniya to Allah ce irin wa'annan lahum ulaika lahum ajrun inda rabbi Allah ce wa'annan na gare su ladansu ladansu a wajen Allah subhanahu wataala kuma inna Allah sari'ul hisab kuma Allah mai gaggawan hisabi ne saboda gaggawan hisabi ma a cikin suratul kamar Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamihil basari aw huwa aqrab Allah ya ce al'amarin tashin alkiyama duka hisabi da za a yi jijiman da za a yi da hisabi da hukunci da komi Allah ya ce a wajen Allah duka bai wuce ba kamar kibta ido wani gani zai aka zo za a yi hisabi wani sa zai iya shari'a gidan shi mu an kwashi shekaru ya dauka irin shari'a ce da ake a nan justice to wani gani zai ya za a yi mutanen duniya tun daga annabi Adam har zuwa na ƙarshe wanda za a halitta a duniyar nan Allah ya zo tara su a guri ɗaya kuma a musu shari'a ce kuma duka wannan shari'a kamar kibta da ido ne dole kai da saboda ai inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai shi aka ce magana ta Allah subhanahu ko abu na indai aka ce Allah ne zai yi wannan ya huta da hankalin mai hankali yanzu mu diba mu ga wa wai yanzu alisahin masana suka ce wai mutanen da suka rayu a duniya tun daga annabi Adam har zuwa 2020 da ta wuce yanzu muna 2020 ko to har zuwa 2020 da ta wuce afwan 2024 nake so ce tunda yanzu muna 2020 ne karshen 2024 suka ce adadin mutane da suka rayu a duniya a hasashen suwa tun daga annabi Adam suka ce sun kai sanafi miliyar 109 miliyan 109 a hasashen suka ce mutanen da suka rayu a duniya tun daga annabi Adam har zuwa 2024 kuma suka ce yanzu kuma a duniya mutanen da suke rayuwa kusan wi miliyar ne ma'ana miliyan 8000 kene za a bayan an yi miliyan 100,001 yanzu kuma a kacalama akwai mutum miliyar 8 ma'ana miliyan 8,000 wani a hasashen su ne to yanzu misali ma a kaddara wannan tun da ba aya wace ba hadisi ba ne ba to yanzu a kaddara ma a ce wannan mutanen miliyar mai ke da suna 109 a kaddara a ce a yanzu nan ko za a tashin kiyama wani gani zai manzu mutum miliyan 109 a ce kawai za a zo a musu hisabi kamar kifta da ido wani gani zai kamar wani aiki ne zabi ko to amma a wajen Allah dai ya wuce wannan Allah ya ce inna rabbaka sari'ul hisabi lalle ubangijinka mai gaggawa ne wajen hisabi saboda ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamil basari aw huwa aqrab daga kenan Allah mai gaggawan hisabi ne Allah zai ma kowa hisabi kowa san matsayinsa da makomarsa sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu sabiru ya ku waɗanda kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri, ku zamanto masu haƙuri. Ya ayyuhal ladhina amanu sabiru, ya ku wanda kuka yi imani, Allah ce ku yi haƙuri. Haƙuri kala uku ne, kamar yadda malamai suka yi bayani. Duk inda kaga Allah yana bayanin innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin, Allah ya ce yana cika ma masu haƙuri lada ba tare da lissafi ba. Su in aka zo za a ba su sakamakon wannan haƙuri, ba a ce ake ba za a ba su lada goma ko ishirin, Allah ya ce bighairi hisabi, ba tare da lissafi ba. Kuma Allah subhanahu wataala ya ce aljanna, ya musu sakamakon aljanna ne saboda mi bima sabartu, saboda abin da kuka yi haƙuri. To ya ne mutum zai samu wannan ladan na haƙuri? Malamai suka ce haƙuri kala uku ne. Na farko akwai as-sabru ala ta'atillahi, yin haƙuri akan yi ma Allah biyayya. Bautar Allah ya kai haƙuri. Kaga yanzu zuwa masallaci sallah ya kai haƙuri, ba kowa bane yake iya zuwa, musamman sallah asuba, ba kowa bane yake iya zuwa sallah asuba ba, saboda a lokacin musamman mutum yana cikin bacci, yana cikin jin daɗi, ga kawai taso ya zo, to ya dole ya ka danne zuciya. Kuma musamman ma sallah asuba a lokacin sanyi, kun ga sanyi wata yana jin tsoron ma ya taɓa ruwa ma ya arwalla. To amma haka zaka danne kai, azumi da ake yi ka san yunwa zaka ji da ishi ruwa, amma kuma kai haƙuri saboda mi bautar Allah ce. Sannan dole mutum sai ya haƙuri akan mi da'a ga Allah subhanahu wataala. Kaga zuwa makaranta da sauraron karatu shi ma ya kai haƙuri, ba kowa zai iya zuwa ba. Kaga yanzu wannan zaman da muke a nan, bai zo ni mamakin muke ya ake ma muka iya zuwa muka zauna. Shi kuma mamaki yana zaune akan titi yana kallon titi, wanda ya wuce yana tsaye sa yana gulmasa, amma kuma ya zo makaranta yana ganin kai. To kaga shi ma zuwa wajen karatu da neman ilimi sai kai haƙuri, saboda ba kowa zai iya yi ba. To shi yasa kenan duk wani abu na da'a ga Allah zai mutum ya yi haƙuri, in bai ba haƙuri bai iya ba. Kenan na farko mu yi haƙuri akan bauta ma Allah. Na biyu as-sabru an maharimillah, mutum ya haƙuri game da nisanta saban Allah. Wani abin da zai ba mu mamaki, manzo Allah yake cewa hujibatul jannatu bil makarihi wa hujibatun naru bishahawat, ita aljanna an kiwaye ta ne da abubuwan ki, ma'ana kamar rido din da aka sa ko mir katangar da aka sanya tsakaninmu da aljanna, su ne ababen ki. In kana so ka ƙetare wannan katangar ka shiga aljanna, to sai ka aikata abin da ranka biya so, shine me da'a ga Allah. Zaka abubuwan bautar Allah ba kasafai ba, rai yake san su. Ka tashi kana kiyamul layli, ka zo masallaci sallah, kai azumin nafila, kai sadaka, zaka kudin ka ne kai kane ma ka sha wahala, ka huda ka bayar, dan adam ya san wannan. To amma me bautar Allah ne? To manzo Allah ce an kewaye aljanna ne da abubuwan da rai suke ki, ma'ana sai ka aikata abin da ranka biya so zaka samu aljanna. Ita kuma wutawa wa hujibatun naru mazalati bi shahawat, ita kuma wuta an kewaye ta ne, an zagaye ta ne da abubuwan da rai yake ki, ma'ana abin da ke kai mutane wuta kunye ma sha'awa da san rai da son zuciya, son sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake da holewa da shanawa da fantayawa da duk wasu abubuwa na saban Allah. Daga gare yana son wannan abu. To amma mi sai kuma kai ka yaki zuciyarka, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa anil hawa, wanda yi tsoron tsayuwa a gaban Ubangiji sa, cewa duk abin da ka aikata za a tsira ka a gaban Allah. Amma tambaya manzo Allah ya ce ma minkum illa sai kallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman, babu ɗaya daga cikin ku face sai yayi magana da Allah, tsakanin shi da Allah babu tafinta, babu interpreter mai fasara ko fashin buki, kai tsaye direct. To ka ganka tana tsayuwa a gaban Allah, kuma wa nahana nafsa anil hawa, kuma ka hana ma ranka abin da take so, ranka tana son jin kaɗe-kaɗe, ranka za ta tsawata ma ka je ka yi shaye-shaye ko ka je ka yi zina ko ka je ka duk wani abu na saban Allah, ko wani zubin za ka ga babanka yana ma faɗa, sai ranka ta ringa tsawata ma mami kai ka mai tsoki ko ka mai wani abu da makamantansu, amma sai ka danne rannaka, saboda mi abu ne wanda bai da kyau. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an kiwaye wuta da abubuwa na sha'awa da san rai da son zuciya, ma'ana abin da ke kai mutane wuta idan suka auka ma sha'awa da san rai da son zuciya shine zai sa su shiga wuta. Ita kuma aljanna abin da take kai mutun nan shine me, idan ka aikata abin da rai ranka baya so amma ka tilasa ka ce sai an yi, lokacin makaranta yayi kawo ka jota ka sala ka ce kai rai wannan zuwa makaranta wai an yi, lokacin sallah yayi ke rai dole yayi an yi, baban kai aike ka ko mamman ka take ka ce rai dole yayi an yi, duk wani abu na alheri kai niyya zaka je ka sada zumunci kawai ranka dauta sanya maka sala aka ce kere wannan sada zumunci wa dole sai an yi shi, kai niyya zaka yi ƙarya kai ga tun Allah ka ce kai ƙarya babu kai kai ka danne kai ki
kai ne zaka ci mutuncin wani ko zaka zage shi ko zaka aibanta shi yaga tuno babu ki wai ka danne ranka ki musamman ma in an hasala ka ko amma wani abu na bacin rai sai dan yana zuga ka mai da mushi martani ci mutuncin sa zage shi ka mai kaza sai ka danne zuciya ta kake wannan daraja ce to shine mataki na biyu na hakuri ka hakurta da kanka akan mi nisan da sabon Allah na uku as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima mutum ya hakuri akan kaddara da jarabawa ta rayuwa da Allah zai jarabce ka wani Allah ya jarabce shi da rashin lahiya shi a karan kanshi wani kuma Allah ya jarabce shi rashin lahiya ko matar shi ita ce batal lahiya ko dan shi ne bai da lahiya ko baban shi ko mamman shi kuma shi ne da dawainiya ko kuma wani Allah ya jarabce shi da kangarewa da hodiya ko kuma wani Allah ya jarabce shi da makoci ko kuma dan uwa wanda zai ringa cutar shi yana zalunta shi ko kuma wani Allah ya hada shi ne da talauci wani Allah ya hada shi da mi duk gasun nan ukan jaraba iri-iri da Allah yake jarabtan mutane to duk irin jaraba da Allah zai mu a rayuwa ana so kai hakuri saboda komai mai wucewa ne kuma ba haushe kun ga yake cewa mahakurci mawadaci mahakurci yakan dafa dutse har ya sharo mun shiga ji ba kaga wannan magana ba ka san dai dutse ba a dawa shi ko to amma dan ka san ba haushe da yake mace mahakurci yakan dafa dutse har ya sharo mun shi ma'ana dai ko ba dade ko ba shi mai kacin moriya hakuri shine ake ni kuma manzo Allah ce wa annan nasara ma as-sabri yace samun nasara tabbas a rayuwa yana tare da hakuri kowa ya sani duk wanda kaga ya samu nasara ko a harkar kasuwanci ne ko a harkar aiki ne na gwamnati ko a harkar wai mai yake da suna dan siyasa ne ya zama shugaba ko wani abu ko a harkar neman ilimi ko duk wani abu da ka sani a rayuwa wallahi an ka bincika haida akai hakuri kuma haka ne duk wanda kaga yana so samu nasara a rayuwa to sai ya hakuri a kowane fanni na rayuwa ka dauka na mu'amala da zamantakewa da bangaren addini da komi in ka bincika in ga dai kawai mutum ya samu nasara ya kai wani matsayi wani abu to in ka bincika Allah ya hakuri saboda ita nasara ba a samun da dole sai an yi hakuri to daga kenan wa'annan su ne matakan hakuri guda uku da ake neman mu da yin su mu yi hakuri wajen bautar Allah mu yi hakuri wajen nisan da sabon Allah mu yi hakuri akan dukkan wata kaddarawa da jarabawa da Allah zai yi mana to wannan shine Allah yake umarta mu da cewa ayyul ladzina amanu subiru ku yi hakuri na gaba Allah ya ce wasabiru to idan kun yi hakuri wani yana iya hakuri kuma sai ya zo janye ko ya hakuri yau gobe yake yin hakuri ko wannan shekara ya hakuri wata shekara mai zuwa ce bai bai Allah ce to in kuka yi hakurin wasabiru ma'ana kuma ku dawwama ku jure ku doge ku tabbata akan wannan hakurin kar ku sha da baya shine Allah ya ce wasabiru ma'ana Allah ya umarce mu da yin hakuri ko kuma yace to kuma mu tabbatu mu doge mu jure mu yi shimuri akan wannan hakurin kar mu sha da baya kuma Allah ya ce warabidu kuma mi ribadi abinda ake ni da arriba shine mi kiyaye iyakokin kasa domin kada makiya su sadado su hayo su shigo ta ga wannan iyakar domin su cutar da mu shine ake ni da arriba to Allah ya ce warabidu ku yi ribadi ma'ana ku tsare iyakokin kasashen ku dan kada ku ba ma makiya dama su samu su shigo da wannan iyakar su cutar da ku kenan kaga wannan yana da muhimmanci a addinin musulunci mutane mai zaman to musulmi suna kiyaye iyakokin kasarsu domin dan kar su bar wasu ƴan ta'adda ko wasu wanda za su zo musu da wani abu na shari to Allah ce ku kiyaye iyakokin kasarku domin ku kiyaye garinku ya zaman to cikin aminci da zaman lahiya kada ku bar iyakokinku haka a buɗe wasu su shigo muku da wasu abubuwa wanda suke baƙo ne a gare ku ko kuma su shigo muku da ta'addanci kuma haka yana cikin ma'anar ar-ribat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce meke da suna shine ya zamanto intizaru salati ba da sala manzo Allah ya ce shi ma wannan ribadi ya ce intizaru sala ba da sala fa zalikumur ribat wannan ribadin da Allah ya ce mi to yanzu a sali shi wannan nabin kowa na iya shi amma na farko kaga aiki ne na sojoji su ne kaga za su ringa kiyaye duk wannan iyakokin kasa dan su tsare mu daga mi harin magauta da makiya da sauransu to shi kuma wannan nabin kowa na iya shi shine manzo Allah ce wannan ribadin shine intizaru salla ba da salla jiran sallah bayan sallah yanzu misali akai sallar magriba kawai kai zaman ka a masallaci kana ambatan Allah kana karatun Qur'ani kana istighfarin ka kana salatin manzo Allah kana sauran duk nau'ukan zikiri har a zo ai sallar isha to wannan manzo Allah ce za a baka ladan ribadi to kuma yanzu wannan abin yayi karanci dama mu fi yawanci ma ribadin da ake jiran sallah bayan sallah dai ne ake shine daga tsakanin magriba zuwa isha wane ne yake zauna bayan azhar zuwa al'asar ko bayan al'asar har magriba duk da matsakanin magariba ne saboda shine lokacin yake mafi gajarta a da za mu ga duk masallatan in aka yi sallah zaga mutane suna tayawa wani ka ganshi yazo yana istighfari wani yana salatin manzo Allah wani yana lahul wani yana karatun qur'ani to amma wallahi kuma abu zai kuma makiwa da dattijawa da wuya kaga masallaci zaka ga dattijawa sun zauna amma yanzu duniya ta tazo su ma su dattijawa sun yi wannan ayyukan salula wani zaka ga kawai ana sallah fakat ya huta an je salula wani kuma babu sallar bace ba kawai dai za a huta amma da zaka ga masallaci kalla ka zo masallatayya ka daya masallaci goma eh ka samu takwas a cikin mutane akwai mutane sun zauna ba magriba suna jiran sallah to wannan shine yake cewa rubati intizaru salah ba'da salah mazal ya ce jiran sallah bayan wata sallah kai sallah ka zauna kana jira har wata ta zo to wannan za a baka ladan rubati to Allah ce bi kaga kowa ya kokarin yin wannan rubati ka ringa zaman tuwa ko da tsakanin magriba ne ko da kullun baka yi ba dai a sati dai a ce ko da so dai kai a ce wata ran ka zauna bayan sallar magriba har zuwa bazan da isha to mu insha Allah mu yanzu muna ci saboda kaga bayan sallar magriba tun bayan magriba muke nan ana karatu kuma kaga har isha kenan mu waye mun shigo cikin wannan rubatin sai na karshe kuma Allah ya ce wattaqullaha kuma ku kiyaye dokokin Allah shi mun yi bayani a baya shine aikata abinda Allah yake so kuma da nisanta abinda Allah ya hana mu ma'ana mu aikata abinda Allah ya umarce mu da kuma nisanta abinda Allah ya hane mu Allah ya ce idan kuka yi haka la'allakum tuflihuna domin ku samu rabauta a duniya da lahira shi yasa malamai suka ce karkashin wannan aya Allah ya mana bayanin cewa samun rabo da dace a duniya da lahira shine a cikin yana cikin abubuwa guda uku na farko yin abinda Allah ya umarce ka kai da nisanta abinda Allah ya hane ka da kuma yin hakuri akan jarabawar rayuwa to in duk wanda yake yi wannan to insha Allah zai samu rabauta da dace da gamankatar a wannan duniya da lahira ma'ana Allah zai ma rufin asiri a wannan duniya kuma zai rufa mu asiri a lahira Allah ba zai hana ka ba abinda zaka ci da abinda zaka sha da abinda zaka yi ma kanka sutura da mahallin da zaka shiga Allah zai rufa mu asiri kuma Allah zai tsare ka daga dukkan wani sharri da abinki kuma duk wani abubuwa na matsaloli in suka taso Allah zai kare ka saboda me idan kake yawan abu dama shine rabota me rabota ka samu abinda kake buri kuma a tsare ka daga abinda kake jin tsoro shine alfalau mana in aka ce rabota shine me ka samu abin da kake buri da fata kuma a tsare ka daga abin da kake jin tsoro to Allah ya ce duk wanda yake so samu rabauta samun abin da kake so a kare ka da abin da kake ki a duniya da lahira to ka riƙe abu kai abin da Allah yake ya umarce ka ka nisanci abin da Allah ya hane ka kuma kai hakuri akan jarabawar rayuwa kuma wasu malamai karkashin wasu nan so shi suka ƙara wasu abubuwa guda biyu kenan ka hada su guda biyar ne suka ce na farko fi'ilul ma'murat ka aikata abin da Allah ya umarce ka na biyu wajtinabun nawahi ka nisanci abin da Allah ya hane ka na uku kuma suka ce wasabru alal masa'ib kai hakuri akan dukkan wasu jarabawa da Allah zai dora ma na hudu kuma washukuru inda ni'ima idan Allah ya ma ni'ima ka gode mai ma'ana gode ma Allah in ya ma ni'ima shine kai amfani da wannan ni'ima wajen neman yarda Allah kada ka butulce ka saba ma Allah da ita ana duk abinda Allah ya ma na ni'ima ka gode mai lafiya ka gode mai hankali ka gode mai Allah da yi ka make da suna a matsayin musulmi ka gode mai da yi ka kafiranci addini kana gudanar da addininka a bisa Allah ya ce annabi ya ce ka gode masa yayi maka rufin asiri ka gode masa ma'ana dai in Allah ya ma ni'ima ka gode kaka butulci saboda ya ce la in shakartum la azidannakum na biyar na karshe shine kuma idan ka saba masa to ka nemi gafarar sa saboda ya ce ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha yace tubu ilaihi wastaghfiru to kun wani abubuwan guda biyar in mutun ya rike su to sune unwanu sa'ada sune address na samun rabota da jin dadi a duniya da lahira Allah ya ce kai kai in ya ce ka bari ka bari in ka saba masa ka tuba in ya ma ni'ima ka gode masa idan ya jarabce ka kai hakuri muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayin da duk umarnin da ya musu za su aikata da abin da ya hane su za su hannu in ya mana ni'ima za mu gode masa in ya jarabce mu za mu hakuri kuma in mun saba masa kuma za mu nemi gafararsa insha Allah anan za mu tsaya sati mai zuwa mun kare bayani akan wannan ayoyi za mu shiga kai tsaye du'a ulul albab sau adda da ake karanta yayin sanya kaya fata abin da muka faɗa ne daidai Allah ya sa mu tare yalla da a ciki kuskure kuma da tantaban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.